muna farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31, da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 Zamba FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zamba FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Sara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe ko abubuwa daban-daban kamar su al'adu ne sha'i da sauransu. Amma albarkar watan Ramadan mun karkata shirye-shiryen mu musamman ma ranar Juma'a zuwa abubuwan da suka shafi watan Ramadan. A yau 15 ga watan Mayu na shekarar 2020 za mu yi magana ne akan haƙƙin tsakaniya musamman ma a cikin wannan wata ne falala
wanda duk ya yaye ma musulmi wata damuwa wani baƙin ciki to Allah zai yaye masa damuwa daga cikin baƙin ciki da damuwar ranar alkiyama. Allah yana cikin taimaka ma bawa, matsawar bawa yana cikin taimaka ma dan uwansa.
Haka yake Zara, kamar dai yadda aka ji a wannan gutsarin muna tafa da ƙarin bayani. Amma dai Zara, yaya aka shiga goman ƙarshe?
Har fa an kai goman ƙarshe, wato goman dukkan.
Haka fa muna yara kinsan sai a ce goma na marmari, goma na wuya, goma na dukkan sallah.
Cikin ikon Allah da rahmar Allah kuwa wannan shekara ba a ji wuyar da tsakiyar ba. Mu dai a nan zaman kulle da aiki daga gida ya kawo mana sauƙin azumi.
Muna kuma ta samu ruwan ni'ima alhamdulillah.
To a cikin shirin namu na yanzu mun gayyato malamin da zai yi mana ƙarin haske akan haƙƙin taimakekeniya ga juna.
Daga bisani kuma muna tafa da kaɗan daga cikin tambayoyin ku na Facebook da muka gayyato wani malamin da zai amsa mana. Jama'a sai ku gyara zama, ku janyo akwatin rediyo ku kusa don sauraron shirin yau da gobe.
Bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka fara da tambayar wace irin tambaya ce da ku ga malamai kan haƙƙi ko muhimmancin sauƙaƙawa ɗan'uwanku a halin matsi. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
Jama'a yau muna tare da Malam Ahmad Muhammad Gombe, mazauni ne a nan Amurka. To malam barka da shigowa zauren namu. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Shehu Adamu Rijau, inda ya ce, to ni tambaya da zan yi wa malam ita ce, idan mutum zai yi taimako kamar na kuɗi ko abinci a wannan wata na Ramadan, yaya ya kamata ya yi? Shin ya dace ne ya dauka duka gaba ɗaya ya baiwa mutum ɗaya koko ya rarraba wa mutane da yawa domin kowa ya samu?
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. To malam Shehu Adamu Rijau, a wannan tambaya taka kusan tambaya ce kuma kamar shawara kake nema. Abin da fi dacewa shine hakikanin gaskiya al'umma suna cikin kunci, ana cikin wani irin mawuyacin hali wanda ka ce anan kusa ba taba tsintan kai a irin hali irin wannan ba, hali na kunci, na talauci, na masifa. Ya fi dacewa misali za ka kyautan buhun shinkafa, akan ka dauki buhun gaba ɗaya ka ba mutum ɗaya, wanda ka ba raba ka raba mutane biyar ko goma, adala kalla ka sa farin ciki a fuskan iyalai da yawa. Kai ne za ka ba da kyautan kuɗi misali 100,000, madadin ka dauka ka ba mutum guda ɗaya, ya fi dacewa ka ba mutum biyar ko goma. Zaka sanya farin ciki, zaka sanya ainihin dariya a fiskan mutane da yawa da annashuwa da fara'a. Wannan lalle yafi dacewa, yafi maslaha akan ka dunkule ka ba mutum guda daya, duk da in kai hakan ba haramun kai ba, amma abin da yafi dacewa lalle shine ka sanya ainihin murmushi da farin ciki a zuciya da fuskokin mutane da yawa. Allah ya samu dace.
Fina Al-Mustafa cewa tayi fatan mu malam yayi jan hankali ga ƴan uwan mu ƴan kasuwa da su ji tsoron Allah, su nemi rahama Allah a cikin kasuwancin su.
To Fina Al-Mustafa, jan hankali da kuma kira da zan yi ga ƴan kasuwan mu masu daraja, zan so in tunatar da su hadisi ingantacce na Imam Tirmidhi daga Abdullahi dan Umar Allah kara masa yarda. Manzon rahama alaihi salatu wassalam yana cewa arrahimuna yarhamuhumur rahman yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Annabi yake cewa alaihi salatu wassalam masu tausayi masu jinkai su ma Allah yana tausaya musu, Allah yana musu jinkai. Annabi yace ku yi jinkai ku tausaya wa waɗanda suke bayan ƙasa, wanda ke cikin sama kuma sai ya tausaya muku. Koda dabba ce ka tausaya mata ka mata rahama, kai ma Allah zai maka rahama nan duniya da lahira, to ina ka dan adam. Saboda haka in kasuwan mu a ji tsoron Allah, a tausaya wa al'umma duk lokacin da kace zaka tara dukiya ta hanyar kuntatawa mutane, Allah kai ma sai ya kuntata maka, ya bari ka tara dukiyan, ya cire albarka a ciki, ya kuma hana ka kwanciyar hankali. Duk abin da ka tara a nan duniya zaka bar shi, wanda ka nemi aljanna ta hanyar kasuwancinka, sai Allah maka albarka a nan duniya kuma ya ma albarka a nan gobe kiyama.
To malam, sai kuma amsar Dauda Idris inda yace assalam VOA, da fatan alheri gare ku. To tambaya ta ita ce, kuncin wanda aka bashi tallafi daga gwamnatin tarayya amma baya bawa kowa sai dan jam'iyyar sa, shin tallafin ga talakawa ne ko kuma ga jam'iyya?
To malam Dauda Idris, mutumin da aka bashi tallafi na gwamnatin tarayya sai ya zamto sai waɗanda ya ga dama yake bawa, kamar yadda kace iya ɗan jam'iyyar shi, to abin da aka tada wannan cin amana ne kuma bai kyauta ba, kuma cin amana alamu ne na rashin imani. Hadisi ingantacce, hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal daga Anas bin Malik Allah kara masa yarda, annabi ce la imana liman la amanata lahu, babu imani ga duk mutumin da bashi da amana. Sannan kuma rashin amana siffa ne na munafukai. A cikin hadisi annabi ya ce wa idza tumina khana, annabi na fadan siffofin munafukai, daga ciki su ne waɗanda in aka amince da shi aka bashi amana sai ha'inci kuma sai ya ci amana. Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya faɗa cikin alqur'ani mai girma, inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, Allah yana umurtan ku, Allah umarni yake ba ku, ku masu imani ku ainihin bayar da amana ga ma'abota wannan amana. Ma'abota amana su ne waɗanda suka cancanta a basu wannan abun. Wannan kenan. Saboda haka abu ne na gwamnatin tarayya, duk dan Najeriya dan jam'iyyar ka ne ko ba dan jam'iyyar ka ba, yaran ka ne ko ba yaran kuɗi ba, addinin kuɗi ko ba addinin kuɗi ba, in ya cancanta musulmi ne ko kirista wajibi ne ka bashi. Wannan kenan. Dan abinda Allah ya ce shine wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, shi adalci ana yin shi ne tsakanin mutane, ko dabbobi ne wajibi ne ka musu adalci, haka ne ko mutane. Saboda haka lallai ɗan siyasa mu shugabannin mu a ji tsoron Allah. Wallahi al'umma suna cikin halin kunci, suna cikin halin damuwa, an kulle mutane ba a tallafa musu ba, ba a basu abinci ba, sai zanto abinda ake so a toshe din barnar da za ta haifar yafi abinda ake jin tsoro. Lallai wannan hali da ake ciki in har ba a gyara ba, akwai tsoron abin da zai biyo baya sai yafi abin da ake jin tsoro a yanzu. Allah ya kiyaye mu, ji tsoron Allah a taimaka wa al'umma waɗanda aka ba su amana, su ji tsoron Allah su isar da wannan amanan ga inda ya dace. Allah ta'ala ya samu dace.
Shi kuma Abubakar Tawu Girgir cewa yayi me ya falala ga duk ne karyar da farashin kayayyaki da zarar watan azumi ya kama.
To malam Abubakar Kawu, akwai falala mai tarin yawa, akwai lada mai girma ga duk mutumin da yake da irin wannan halin. Annabi ya yi addu'a ta musamman. Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Jafar bin Abdullahi, manzon Allah ya faɗa alaihi salatu wassalam, yace rahimallahu mar'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara, Allah ya yi rahama, Allah ya yi jinkai ga mutumin da yake da saukin hali, ga mutumin da baya takurawa baya kuntatawa a cikin harkokin shi na kasuwanci, wajen saya ko wajen sayarwa. Wannan addu'a ce mai girma da manzo Allah ya yi ga duk mutumin da yake da irin wannan halin. Wani hadisi kuma da Imam Muslim ya rawaito daga Abu Huraira Allah kara masa yarda, manzo Allah ya ce man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alayhi fid dunya wal akhirah, duk mutumin da ya saukatawa wanda yake cikin kunci, wanda yake cikin mawuyacin hali, ka sauƙaƙa mishi. Annabi yace yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, kai ma Allah ya sauƙaƙa maka, ko kuma Allah zai sauƙaƙa maka a nan gidan duniya da kuma ranar gobe kiyama. Kaga wannan falala ce mai girma da ya kamata mu kokari mu samu shiga cikin wannan addu'an a cikin harkokin mu na kasuwanci, dan kasuwancin ka ibada ne. Allah zai iya baka aljanna ya maka rahama duniya da lahira dalilin kasuwancin ka.
To daga ƙarshe kuma sai amsar Bashir Abubakar Kare daga jihar Kaduna, yace salam BOE Hausa, dan Allah ina so a yi min ƙarin bayani ga menene hukuncin shugaban da yayi ma talakawa alƙawari ya gaza cikawa.
To Malam Bashir Abdullahi, da farko ina so ka fahimci cewa shi alƙawari matukar ka dauke shi shugaba ne kai ko ba shugaba ba, wajibi ne ka cika shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira masu imani cikin alqur'ani mai girma, yace da su awfu bil uqud, ku cika alƙawarin da kuka dauka, kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya fassara ayat. Cika alƙawari wajibi ne a musulunci, na daga cikin alamu na mutuntaka, alamu na kamala ya zamto mutun yana cika alƙawari, na daga cikin alamu na karanta da sanin rashin sanin mutuntaka ya zamto mutun yana saba alƙawari, yana daga cikin alamu na munafinci ya zama mutum baya cika alƙawari. Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah kara masa yadda, Annabi na bada siffofin munafukai, yake cewa idza wa'ada akhlafa, idan ya alƙawari sai ya saba. Na daga cikin rashin kamala, rashin cikin addini, ya zama mutum ba mai cika alƙawari ba. Ya zo cikin hadisin Imam Ahmad ibn Hanbal da rawaito daga Anas dan Malik Allah kara masa yarda, manzo Allah yake cewa la dina liman la ahda lahu, babu addini ga wanda baya cika alƙawari. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu dinga cika alƙawarin da muka dauka a kowane lokaci, dan za a tambaye mu ranar kindillanci. Allah ta'ala ya sa mu dace.
To malam, mun gode kwarai da gaske, sai kuma wani mako idan mun gayyato ka. Jama'a, mun gode kuma ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu.
Madalla, yanzu kuma bari mu je ga Dr. Bashir Aliyu Umar, limamin masallacin Al-Furqan a Kano, domin jin ƙarin bayanin muhimmancin taimakekeniya, musamman ma a wannan wata da halin annoba da muka tsinci kanmu a kai.
A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تو جماعة منا cikin wata mai albarka, watan Ramadan, wanda wata ne na horar da kai akan samun sifar taqwa, wanda ita ce tafi komai kai bayin Allah zuwa shiga aljanna. To daga cikin Allah madaukakin sarki a cikin hikimarsa ya shar'anta mana wannan ibada ta azumi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana ayyuka waɗanda su ne za su taimaka mana mu samu wannan sifa kyakkyawa, wato sifar at-taqwa. Daga cikin abinda yake taimaka ma bayin Allah su samu wannan sifa ta taqwa a cikin watan azumi, akwai wato ayyukan taimaka ma wato mabukata. Shi taimako ga mabukata yana daga cikin ayyukan da Allah madaukakin sarki yake ba mu mutun tazkiya, wato tsarkaka a cikin wannan wata mai albarka. Wato hikimar Allah ce Allah ya sanya sunan zakka ta zamanto zakka da ma'anar sifar wato tazkiya, tsarkakewa. Saboda ita zakka abu ne, aikin ibada ne da ya kunshi wato yayi taimaka ma mabukaci da yayi masa halin kakanikayi da halin bakin ciki. To wannan aikin ga wanda yayi shi, shine aikin da yake ba mu mutun ya samu tsarki a wajen Allah, wato ya samu tsarkaka da za ta bashi kusanci da Allah madaukakin sarki, tsarkaka da za ta raba shi da miyagun sifofi, da miyagun ɗabi'u, da miyagun halaye, da miyagun da mugun tunani, da muguwar zuciya, har ya zamanto
ya samu hali irin halin waɗanda Allah yake so ya sifantu da halin mala'iku to kuma wannan ne ya sanya wato cikin shari'ar musulunci wato ayyuka na nagari iri biyu ne akwai ayyuka waɗanda yake amfanin su yana takaita akan wanda ya aikata aikin akwai aiki akwai kuma ayyuka waɗanda suke amfanin su yana tsalle wanda ya aikin har ya kai zuwa ga waɗansu to ka'idar malaman fiqhu malaman shari'ar musulunci shine cewa dukkan aikin da yake tsallake wanda yayi ya kai ya zuwa ga wani amfanin sa ya kai ya zuwa ga wani to yafi falala yafi fifiko bisa aikin da ya takaita akan wanda yayi shi ba don komai ba sai dan saboda hanya daya daga cikin wato hanyoyi da mutum yake samun daukaka shine wajen amfanan mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi sahihi yana cewa khairun nas anfa'uhum linnas wanda yafi kowanne alheri a cikin mutane shine wanda yafi taimaka ma mutane to akan haka ne ya wajaba ɗan uwa musulmi a cikin wannan wata cikin horon da za mu yi makanmu mu horar da kanmu akan taimaka ma bayin Allah wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin da Abu Huraira ya ruwaito radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man naffasa an muslimin kurbatan نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة wanda diye yayi ma musulmi wata damuwa wani bakin ciki to Allah zai yayi masa damuwa daga cikin bakin ciki da damuwar ranar alkiyama kuma yace wallahu fi auni al'abd ma kana al'abd fi auni akhihi bawa yana cikin Allah yana cikin taimaka ma bawa matsawar bawa yana cikin taimaka ma dan uwansa to wannan ya nuna mana muhimmancin wato mutum ya kasance a cikin wannan azumi musamman yana miƙa taimako ga ƴan uwa yana yayi ma wato musulmi halin da yake ciki daga cikin ayyukan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata sarkin su a wajen Allah ya ambaci idkhalus surur ala qalbil muslim sanya wato farin ciki a cikin zuciyar musulmi to shi wannan hali wato hali ne na wato kyan tabi'a da kyan sifa ta dan adam yayin da zai ga kancewar yayi wani aiki ga wani dan adam dan uwansa har ya zo wanto shine sanadiyar farin cikin sa sanadiyar dariyarsa sanadiyar sa masa walwala da jin dadi a cikin zuciyarsa ya ji wannan shi kansa dadin da mutum zai ji zai san cewar wato Allah madaukakin sarki ya karba aikin sa Allah madaukakin sarki ya yaba da aikin sa Allah madaukakin sarki ya wato bashi alkhairi mai yawa saboda kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa yayin da mutum ya tuba wa man taba wa amila salihan maza Allah madaukakin sarki yake cewa wanda duk ya tuba ya aikata aiki nagari yajidullaha tawwabar rahima zai samu Allah zai ji cewar Allah mai yawan karban tuba ne mai jin kai ne wato aiki ne na alkhairi wanda idan kai kanka zaka ji kan cewar wato Allah madaukakin sarki ya wato Allah madaukakin sarki ya karbi wannan aiki to irin wannan shine ba a yana daga cikin inda ake samun wannan tasirin yayin da mutum ya zamanto mai yin wato aiki ne wanda yake amfanar da sauran bayin Allah amfanar da ƴan adam a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la an amshi ma'a akhi fi hajatin lahu hatta tuqda ahabbu ilayya min an a'taqifa fi hadha almasjid shahra yace in tafi tare da dan uwana akan wata bukata ta sa har sai ya samu biyan wannan bukatar yafi soyuwa a gare ni bisa ne itin kafin wata daya a wannan masallaci wato a masallacin sa kenan fa masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sallah daya a cikin sa kamar sallah dubu ce amma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya tattaka tare da dan uwansa musulmi ya tafi tare da shi har sai ya samu biyan bukatarsa ya fi masa bisa ya zauna a masallacin Madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana itikafi har na wata daya wannan ba karamin wato kwadaitarwa bane kan musulmi mu zamanto masu taimaka ma ƴan uwanmu masu taimakawa masu sa'ayi masu kokari wajen samun dan uwanmu musulmi ya samu biyan bukatar abin da yake nema a to domin Allah madaukakin sarki ya halicci mutane su zamanto tare to a yayin kasancewar su tare dole ya rataye bukatar wani da bukatar wani dole sai da taimakekeniya da juna to irin wannan falala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ya kuma zaburar wato tana nuna muhimmancin a wato mutum yayi kokari wajen taimaka ma dan uwansa har Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatar sa to daga cikin wato daga cikin ayyuka waɗanda suke mutum zai yi domin taimaka ma ɗan uwansa shine na farko dai wato a hada a ka taimake shi akan aikin alkhairi domin Allah madaukakin sarki ya ce wa ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan ku taimaka ma juna akan ayyukan alkhairi kada ku taimaka ma juna akan ayyukan saban Allah daga ciki ka isar da wato ka biya masa bukatar da sai da Allah madaukakin sarki ya sanya wannan bukatar a hannunka ne shine idan ka wato ka taimaka masa domin in kai ma kana so Allah madaukakin sarki ya taimaka maka shi kuma wannan taimakon koda da kyakkyawar kalma ce koda ba za ka iya yi da aiki aikace ka taimaka masa ba to ka sa baki kan a taimaka masa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata al'ada idan mabukaci ya zo ya tambayi ayi masa a biya masa bukatarsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai amsa masa nan da nan ba yace to za a yi maka sai ya ce masa habbansa da suke zaune tare da shi ishfa'u tujaru wal yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi ma sha sai ya ce ku nemi wato ku nemi alfarma ku yi ceto a ba ku lada kuma Allah ya hukunta abin da yaso a harshen manzo a harshen annabinsa wato sai dan ya sanya ma musulmi san alkhairi ga ƴan uwansu musulmi duk da zai biya ma wannan bawan Allah da yazo yana neman biyan bukata zai biya masa bukatar tasa amma ba zai biya masa bukatar tasa ba nan take sai ya ce masa bai ku nema masa ceto ku nema masa alfarma wato ku ce ya rasulullah ai masa abin da yake so to wato koda da kasa baki ne kan a taimaka ma wani a wajen wanda zai iya taimaka masa din to yana daga cikin abin da wato aka kwadaitar da mu miyi domin yin wannan shine zai sanya ka zaman dukan cewa baka da kyashi kuma kana son alkhairi ga dan uwanka musulmi kuma wannan zai ƙara dankon zumunci tsakaninka da dan uwanka musulmi kan cewa kaso shi kaso masa alkhairi har ka sa baki kan kai masa alkhairi to irin wannan hali yana daga cikin abin da addinin musulunci yazo ya gina a cikin al'umma a samu al'umma lafiyayya daga cikin hanyoyin da ake bi wato a taimaka ma juna shine irin adab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata na wato zamantakewar musulmi na yada sallama na idan ya gayyace ka ka amsa gayyarsa idan ya nemi shawararka ka zamanto kai masa nasiha idan ba shi da lafiya ka ziyarce shi idan ya rasu ka raka gawarsa idan ya yi maka magiya kan kai masa wani abu to ka tabbatar kan cewar wato ka sanya wannan magiyar da yayi ta samu zartuwa to duk waɗannan suna daga cikin wato ayyukan sa'ayi da kokari wajen taimaka ma ƴan uwa musulmi wajen taimaka ma ƴan uwa musulmi to da wannan ne mutun yake samun tazkiya da wannan ne mutun yake samun tsarkaka a wajen Allah to babu lokacin da ya dace irin wato musulmi ni bakin kokarin mu wurin samun irin wannan sifa da samun irin wannan hali irin a cikin watan Ramadan domin wata ne wanda yake fage ne na kokarin wato yin fice da rige-rige akan wato kokarin samun aikin alkhairi to dukkan aikin alkhairin da ya zamanto amfanin sa yana ketare wanda yayi zuwa ga wanda yake ya zuwa ga sauran bayi to kamar yanda muka faɗa wannan ka'ida da malamai suka faɗa wannan aikin shine yafi bisa wanda zaka takaita akan kanka to sannan kuma sunnar Allah ce jalla wa ala da kan cewar idan kana neman abu daga wajen Allah to kayi ma bayin Allah irin wannan abu kamar yanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama ku ji kan waɗanda suke bayan ƙasa Allah da yake saman al'arshi sai ya ji kan ku aga in kana neman rahma to ka nuna rahma ga bayin Allah sai Allah kai ma ya maka rahma in kana neman taimako to ka taimaka ma bayin Allah sai kai ma Allah ya taimake ka in kana neman yayewar bakin ciki to nemi wanda yake cikin damuwa da bakin ciki ka yaye masa bakin cikin sa sai Allah kai ma ya yaye maka naka bakin ciki haka Allah madawa wato kaida ce kaidar da ake faɗa kan cewa kamata dinu tudan kamar yanda kake yi ma kanka hisabi haka za a yi maka hisabi to kamar yanda kake yin aiki haka kai ma Allah madaukakin sarki zai maka sakayya akan irin aikin to da haka wannan mabudi ne wato na hanyar samun biyan bukata a wajen Allah da hanyar samun saukar nasara da hanyar samun saukar rahama Allah madaukakin sarki ya mana gaban katar Allah ya ba mu ikon samun irin wannan horo a cikin abin da ya mana saura na waɗannan kwanaki masu albarka kwanakin watan Ramadan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a sharuwa lafiya kuma ayi hutun ƙarshen mako lafiya. Now